Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asariyar yau Lahadi 3 ga watan Disamba na shekarar 2023. To kafin ku ji abin da muke tafa da su, da farko ga Baba da kanin labarai.
To Aisha, birnin Khan Yunis dake kudancin Gaza yana fuskantar lugudan wuta babu gaggautawa daga sojojin Isra'ila. Yayin da duniya ke fama da cuta, a yau Lahadi tattaunawar yanayi ta Majalisar Dinkin Duniya da ake yi a ƙasar Dubai ta maida hankali ne akan illolin cuta da ke yaduwa ga lafiyar dan Adam. Kana a jiya Asabar, shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya gode wa dukkan waɗanda suka taimaka wa Ukraine a yakin ta da mamayar Rasha.
To kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu kuma za a ji abin da masu sharhi kan lamuran doka da siyasa a Najeriya ke cewa game da cece kucen da ya barke tsakanin hukumar DSS da wani jigo a jam'iyyar Labour.
Ma misali, ita hukumar tana gani ba daidai bane, to ta kai shi kara a ƙarƙashin dokar ƙasa idan ta kai ƙaran nan, in har yana da hujja lokacin shi kuma zai gabatar da shi.
Yau take ranar mutane masu fama da nakasa ta duniya. Ko me wasu daga cikin wannan rukunin mutane ke cewa a Najeriya?
Gaskiya fisa billahi, duk wanda ya ga dokokin da ke cikin wannan kundin to ya tabbatar da an implementing din ne wata matsaloli ta mutane masu kata ta musamman kashi 80 cikin 100 an kauda su.
To muna kuma dauke da wani rahoto kan wata zanga-zangar da mata suka gudanar a jihar Imo game da yadda hukumar zabe ta kasar ta kasa bin umarnin wani kotu kan bayyana wasu muhimman bayanai. Bayan nan kuma Halima Abdurrauf tana nan tafi da shirin matasa a duniyar gizo, inda a yau shirin zai nazari akan sabuwar manhajar Niger Chat da aka kirkiro a Najeriya. Akwai kuma wasu daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta email, amma dai yanzu za mu fara da shan kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga kashin labarai na farko. Birnin Khan Yunis da ke kudancin Gaza yana fuskantar lugudan wuta babu gaggautawa daga sojojin Isra'ila. Kana babu wata alamar hanyar ficewa daga birnin mai dubban ɗaruruwan Falasɗinawa, wanda aka nemi su koma kudu domin kaucewa munanan hare-haren Isra'ila biyo bayan harin ta'addanci da Hamas ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya Asabar cewa za su ci gaba da hadarin bama-babai har sai an sako mutum na ƙarshe da aka yi garkuwa da shi, kana an kawar da Hamas a ban ƙasa. Ya ce yaki mai tsananin zafi na nan tafe. Harin da aka kai wa Khan Yunis, inda jama'an Isra'ila ke zaton mayakan Hamas sun ɓoye, ya yi tsanani ainun. Isra'ila na ƙara shan kira daga gwamnatin Joe Biden ta Amurka da ta ɗauki matakan kare mutuwar fararen hulan Falasɗinawa, yayin da sabuwar faɗa ta ƙaure a yau Lahadi. An kashe aƙalla Falasɗinawa 200 tun bayan rushewar yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas, lamarin da ya kai adadin waɗanda suka mutu a zirin Gaza tun daga harin ta'addancin ranar 7 ga watan Oktoba zuwa 15,000, tare da raunata sama da 40,000, a cewar ma'aikatar kiwon lafiya a Gaza, wadda ta ce kashi 70 ciki mata ne da ƙananan yara. Yayin da duniya ke fama da cuta, a yau Lahadi tattaunawar yanayi ta Majalisar Dinkin Duniya ta maida hankali ne akan illolin cuta da ke yaduwa ga lafiyar dan Adam. Taron kolin sauyin yanayi na COP28, wanda aka kwashe kwanaki biyu, manyan shugabannin kasashen duniya suna gabatar da jawabai tare da kiraye-kiraye haɗin kai. Yanzu taron ya kai ga nuna damuwa akan batutuwan da suka shafi lafiya, kamar mace-mace akalla mutane miliyan 7 a duniya sakamakon gurɓacewar iska a kowace shekara, da kuma yaduwar cututtuka kamar kwalara da zazzabin cizon sauro, yayin da dumamar yanayi ke yin tsanani. Babban daraktan hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce lokaci ya yi da ya kamata taron sauyin yanayin na Majalisar Dinkin Duniya ya kaddamar da ranar kiwon lafiya ta farko a taron na karo 28. Yana mai cewa barazanar da ke tattare da matsalar sauyin yanayi na nan take. Duk da cewa matsalar sauyin yanayi matsala ce ta kiwon lafiya, amma lokaci ya yi da za a ce taron na 27 ya zo kuma ya wuce ba tare da kwararren tattaunawa kan lafiya ba, in ji shi. ya ce babu shakka kiwon lafiya yana nan tsaye a matsayin dalilin da ya tilasta daukar mataki akan sauyin yanayi. A jiya Asabar shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya gode wa dukkan waɗanda suka taimaka wa Ukraine a yakinta da mamayar Rasha da suka hada da sojoji da ma'aikatar agajin gaggawa ta Ukraine da rundunar 'yan sanda da rundunar tsaron kasar da sauransu. Yana da matukar muhimmanci kowa ya ci gaba da jajircewa akan manufa ɗaya, Zelensky yana faɗa a jawabinsa na wuni. Kana yana da muhimmanci kowane mako kowa ya ce ga gudunmuwar da ya bayar akan tsaronmu. Wannan ne karo na takwas da ake ɗaukewta a ma'aikatar nukuliya ta Zaporizhzhia, kuma hakan ka iya zama babban bala'i na nukuliya, a cewar sanarwar. Hukumar sa ido akan makamashin nukuliya ta ƙasa da ƙasa ta tabbatar da ɗaukewutar da kuma dawo da ita. Rashi ta mamaye ma'aikatar ta Zaporizhzhia a cikin watan Maris ɗin bara. Kana ma'aikatar ba ta samar da wuta, amma kuma tana buƙatar wuta domin sanyaya wata na'urar sarrafa makamashin wanda a halin yanzu ta yi zafi, abinda ke nufin ba a rufe ta ba sosai.
To, in an jima kaɗan Baba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, yanzu dai ga rahotonmu na farko da zai kai mu babban birnin tarayyar Najeriya, Abuja. Wani cece-kuce ya ɓarke tsakanin hukumar DSS da wani babban jigo a jam'iyyar Labour Party Jackson Ude, lamarin da ke ci gaba da jan hankalin masana doka da kuma ƙwararru a kimiyyar siyasa. Daga Abuja ga Hassan Maina Kaina da ci gaban labarin.
Cacar bakin dai ya biyo bayan zarge-zargen da tsohon mataimaki na musamman ga tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan, Mr. Jackson Ude, ya yi wa shugaban hukumar DSS na Najeriya Yusuf Magajibici cewar ya yi sama da faɗi akan wasu kuɗaɗen tallafi da aka warewa jami'an hukumar na DSS. Ude, wanda ya wallafa hakan a shafinsa na X, kazalika ya ƙara zargin cewar Director General ɗin na hukumar DSS ya ware wasu maƙudan kuɗaɗe a matsayin tukuicin salamarsa na barin aiki. Kakakin DSS a Najeriya, Dr. Peter Funyaya, a wata sanarwa da ya aiko mana, ya ce Director General ɗin bai ware wasu kuɗaɗe ba. Hasali ma babu wasu kuɗaɗe da aka ware domin wannan sabga. Hukumar DSS ta ce tana sane cewar Mr. Ude da sauran sojojin haya ire-irensa suna ta kokarin danganta ta da rudani irin na zaben shugaban kasa da aka yi da ma maganar zaben da ya biyo baya. Daga karshe, Director General ɗin na DSS ya ce zai garzaya kotu domin neman haƙƙinsa a shari'ance, batun kuma da ya fara jan hankalin masana shari'a irin su Barrister Yakubu Salibawa, wani ƙwararren lauyan tsarin mulki.
Abin da ya kamata shine a samu committee, a samu independent investigator wanda zai binciki maganar ya tabbatar da gaskiya ne ba gaskiya bane. Shi kanshi shugaban Yusuf Magajibici yana da haƙƙi karkashin doka a tabbatar da cewa an kare masa haƙƙi. Dauki kwamiti zai bincika, ya bayyana, Johnson Ude ya bayyana gaban kwamiti, ya kawo hujjojin zargin da yake masa. Shi kan shi shugaban hukumar DSS Yusuf Magajibici ya bayyana, yana da shedunsa ya kawo, shi ma Johnson Ude yana da shedunsa ya kawo a yi bayani dalla-dalla a tabbatar da haka ne in ba haka bane.
Ganin cewar hukumar DSS na danganta wannan zargi da siyasa, na tambayi wani ƙwararre kan sha'anin kimiyyar siyasa, Farfesa Abubakar Umar Kari, ko ta wace fuska suke kallon wannan al'amari?
Babu shakka akwai ƙanshin gaskiya game da zargin da DSS suka yi. Jackson Ude ɗan jam'iyyar Labour Party ne, sa'annan kuma bai taɓa ɓoye siyasarsa da sanda yake wa Peter Obi da kuma batutuwa da suka shafi abokan adawar Peter Obi ba. Asali ma dai tun lokacin da Peter Obi ya fito takarar zaben shugaban ƙasa, Jackson Ude yake ta daga lokaci zuwa lokaci bankaɗe-bankaɗe da ikirari da yake yi akan cewa Tinubu da mukarbansa sun yi kaza ko sun yi kaza da sauransu.
A gefe ɗaya kuma, Dr. Kabiru Adamu da ke zama masanin tsaro ya yi tsokaci.
Kamata yi in ma misali ita hukumar tana gani ba daidai bane, to ta kai shi ƙara ƙarƙashin dokar ƙasa. Idan ta kai ƙarar nan, in har yana da hujja lokacin shi kuma zai gabatar da shi, idan bai da hujja to ga lokacin ka ga sai a hukuntar da shi na cewa ya yi zargi wanda bai da tushe. To hanya guda wadda za ta iya fita daga irin wannan kai ba, irin wannan ta fitar da jawabi na duk ba zai hana ba haka ya ringa faruwa.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina. Wato ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwa da Facebook, X da Instagram. Yanzu ga baba da ƙarshen labaran duniya.
Shugaban kasar Philippines ya zargi 'yan ta'addan kasar waje da kai harin bam da ya kashe akalla mutane hudu a yau Lahadi. Kana ya jikata wasu da dama masu ibadar Katolika a kudu. Kana ya haifar da fargaban tsaro ciki har da babban birnin kasar Manila, inda rundunar tsaro suka yi shirin kota kwana. Abun fashewar da ake zargin bam ne ya tashi kana ya afka wasu dalibai da malamai da suke halartar wani taron makaranta a jami'ar Mindanao a garin Marawi da ke kudancin kasar, inji Taha Mandanga. Shugaban jami'an tsaro yana fadawa kamfanin dillancin labarai AP ta wayar tarho. Dalibai da malamai da dama ne suka tsere daga ɗakin taron kana an kai waɗanda suka jikata zuwa asibiti. Kwamandan soji a yankin Major General Gabriel Wire na uku ya ce fashewar ya kashe mutane hudu ciki har da mata uku, kana an kawo wasu mutane 50 zuwa asibitoci biyu domin duba lafiyarsu. A ƙarshe, a jiya Asabar, shugaban kasar Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo ya ce mummunan tashin hankali da aka yi a makon nan da ya hada da jami'an tsaron kasar wani yunkuri ne na juyin mulki, yayin da sojojin kasar suka ba masu yunkurin juyin mulkin umurnin komawa bariki. Rikicin da ya barke tsakanin jami'an tsaro kasa da dakaru na musamman masu tsaron fadar shugaban kasa a daren ranar Alhamis a Bissau, babban birnin kasar, lamarin ya yi sanadin mutuwar akalla mutane biyu. Embalo, wanda yake Dubai domin halartar taron sauyin yanayi na COP28, ya isa Bissau ne a jiya Asabar, inda ya ce yunkurin juyin mulkin ya hana shi dawowa. Ya kara da cewa, ina tabbatar muku wannan aikin zai haifar da mummunan sakamako. Tun bayan samun 'yancin kai daga kasar Portugal a shekarar 1974, karamar kasar ta yammacin Afirka ta fuskanci jerin juyin mulki da yunkurin juyin mulki.
A gaida baba Yakubu Bakir da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To yanzu kuma sai sauran rahotanninmu. Yayin da ake bikin ranar masu bukata ta musamman na duniya, wasu daga cikin rukunin waɗannan mutane a Najeriya sun ce mutuntawa da aiwatar da dokar kula da haƙoƙinsu da gwamnatin Najeriya ta sanyawa hannu tun shekarar 2019 shine kadai zai iya magance matsalolin da suke fuskanta a rayuwa. Muhammad Nasir, gare ka.
An jima ana tsokaci akan kula da mutane masu bukata ta musamman a Najeriya, waɗanda akasari su ne ke gararan ba akan tituna suna barace-barace musamman arewacin Najeriya. Sai dai har yanzu masu wannan lalurar sun ce kwalliya ta kasa biyan kuɗin sabulu ga biyan bukatunsu.
Yana Usman Aliyu Dan Malik. Ina bukata gwamnati ta saurare mu kuma ta dube mu da idon rahama. Misali, ka gani ana cewa ba a sun barace-barace.
Sunana Aishatu Buhari Ahmad. Da ya zamanto an haɗu da yarinya gurguwa ko kuma yaro gurguwa an bashi sadaka, gara a tabbatar da ya iya aiki da kai ne zai yi dogaro da kai.
A ɓangare ɗaya kuwa mahukunta na cewa suna ƙoƙari wajen kula da jin daɗin waɗannan mutanen. Kamar yadda a jihar Sokoto gwamnati ke basu kuɗaɗen allowance a kowane wata, kuma ta yi ƙarin yawan kuɗin daga naira 6,500 zuwa naira 10,000 ga kowane mutum ɗaya. Kuma domin rage musu radadi na ci da tallafin man fetur, gwamnatin ta bayar da abinci buhu ɗaya ga kowane ɗaya daga cikin masu bukata ta musamman fiye da 6,000, kamar yadda gwamna Ahmad Aliyu ke cewa.
Yan uwana masu bukata ta musamman lafiya a gabanku, ke shaida muku cewa wannan tallafi da an ka ba ku to matsayi kawai, za a ci gaba da waiwayarwa domin tabbatar da cewa an kula da jin daɗinku.
To sai dai wani jigo kuma tsohon jami'in gudanarwa na kungiyar makafi ta Najeriya mai kula da yankin Arewa maso yamma, Haliru S. Usman, ya ce aiwatar da dokar kare haƙoƙinsu yadda ya kamata ne kawai zai magance matsalolin rayuwa da suke fuskanta.
Gaskiya fisa billahi duk wanda ya ga dokokin da ke cikin wannan kundin, to ya tabbatar da an yi implementing din ne wata matsaloli ta mutane masu bukata ta musamman kashi 80 cikin 100 an kau da su insha Allah.
To yanzu menene kila ƙarin murya da za ku karawa ga gwamnatocin da ba su aiwatar da wannan dokokin ba?
To kiran mu ga gwamnatocin da su da implementing ban na ga rashin sani na da sun san da sun sa hannu ga wani doka sun huta da matsalolin mutane masu bukata zama an yi musu commission nasu na kansu an dauki mutane kansu sun wakilce su don da ma babban matsalolin nan arewacin Najeriya especially ba a ba mu dama mu wakilci kanmu
masu wannan lalura sun ce mahukunta su sani kula da bukatunsu ba yi musu gata bane haƙi ne nasu wanda dole ne a sauke shi kamar yadda Zainab Sa'idu mai lalura gurgunta ke cewa
sannan waɗannan abubuwa da mu masu lalura ta musamman muke neman a jaddadar a samar ba har mu dai za su amfana ba saboda ko babu lalura ta musamman yanzu tana iya zuwa gobe akwai rashin lahiya akwai tsufa idanu kan tafi ji yana iya gushewa kafafu suna iya kasawa sannan akwai accident waɗanda kan faru mutum ya zan bai iya tahiya ko kuma bai gani ko an fahimci wannan ko ba a fahimta ba ka shiga cikin wannan mutanen masu lalura ta musamman
yayin da masu wannan lalura ke neman samun biyan bukatunsu na rayuwa su kuma masu lalurar zabaya sun ce su ma mutane ne masu lalura ta musamman kamar yadda shugaba kungiyar zabaya a Sokoto Abba Galadima ke cewa
mu halolin mu duk bai fi zafin rana ba wanda akwai wani sinadari da ake ce melanin wanda su zabaya ba su da shi wanda duk wani aiki na cikin rana ba su da bukata gare shi idan kuma sun zufa mai ranar ita ga musu illa ga ciki wanda zai samu ciwon daji wanda ake kira skin cancer
bisa ga yadda masu bukata ta musamman ke korafi samun aiwatar da dokar kare haƙoƙin su yadda ya kamata ne kawai zai iya nuna magance matsalolin su na rayuwa ko kuma akasin haka Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
to an gaida mutan Sokoto Wasu kungiyoyin mata da na siyasa a jihar Imo da ke kudancin Najeriya sun gudanar da wata zanga-zanga a ofishin hukumar zaɓe ta ƙasa a jihar domin neman hukumar ta bada umarni a duba kayan zaben gwamnan da ya gabata a jihar domin bin wani umarni na kotu. Wakilin muryar Amurka na Niger Delta Lamido Abubakar Sokoto ya hada mana wannan rahoton.
Wasu kungiyoyin mata tare da jam'iyyun siyasa a jihar Imo da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya sun gudanar da wata zanga-zanga a ofishin hukumar zaɓe ta ƙasa da ke kan titin Port Harcourt inda dandazon 'yan zanga-zanga suka yi kiraye-kiraye ga hukumar zaɓe ta Najeriya da ta fiddo da wasu bayanai musamman na na'ura akan zaɓen da ya gabata na ranar 11 ga watan Nuwamba na shekarar da muke ciki ta 2023 da hukumar zabe ta yi alƙawarin fitowa to har kawo yanzu hukumar zabe ba ta fito da shi ba masu zanga-zangar da musamman yan jam'iyyu da dama da suka hada da jam'iyyar PDP da jam'iyyar LP masu adawa a jihar ta Imo na ci gaba da adawa da sakamakon zaben da aka fitar wanda aka sanar da cewa gwamnatin jihar ta Imo Sanata Hope Uzudinma shine lashe zaben 11 ga watan Nuwamba da ya gabata yan zanga-zangar da na ci gaba da bayyana alubalan su kan sakamakon zaben kujerar gwamna jagoran yan zanga-zanga wata madan Adona Chiku tace
we have come here today to please ask CVA group to release IRF results
tana cewa ne mun taru ne a zauren hukumar zabe ta kasa a jihar Imo domin mu bayyana matsayin mu kan sakamakon zabe da kuma na'urar nan ta IRAN wadda hukumar zabe ta kasa ta ayyana cewa za ta nuna wa jam'iyyu da dama hakan kuma shine mafita domin mutane na cikin wahalhalu amma muna sanar muku da cewa idan aka saki wannan sakamakon kwalliya za ta kai ga biyan kudin sabu ita ma wata yar zanga-zanga tace tana cewa ne muna ci gaba da gudanar da zanga-zanga a hukumar zabe ta jihar Imo kuma muna sanar muku da cewa lauyoyin mu sama da 20 suna jira su samu wannan sakamakon idan har aka bada kayayyakin aikin zabe da aka gudanar a ranar 11 ga watan Nuwamba da muke ciki na 2023 kuma ina tabbatar maka da cewa tuni kotu ta bada dama na a bamu kayayyakin zabe kuma mu duba su idan aka bi umarnin kotu to abubuwa za su daidaita a jihar ta Imo muna ganin idan hukumar zabe na da gaskiya za ta bada wannan sakamako da ake magana akai to ne dai masu sharhi akan al'amuran yau da kullun a Najeriya suka fara sharhi dangane da wannan dambarwa Dr. Abdulkadir Suleiman Muhammad malami ne a Jami'ar Abuja kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullun
to babu shakka irin wannan al'amari da ke faruwa a jihar Imo yana da alaka da irin fushi da mutane ko kuma ince talakawa suke yi bayan zabe musamman idan sakamakon zaben ya zo musu akasin abun da basu zata ba. Irin wannan yanayi kuma yana da alaka akan wato sakamakon zabe da ke fitowa daga kotu, ta yadda su ɗan adawa suke gani cewa ba a yi musu daidai ba, shi yasa suke son a ba su hukuncin da kotu ta yi a rubuce domin su nazarce shi su ga ta inda za su ɗaukaka ƙara. Kuma yanda ne bayani in irin wannan lamari ya faru, tabbas su hukumar wato kotu da kuma INEC ba su fita cikin zargi, musamman ma kuma abu ne da ya shafi ƴan adawa da kullum su suna gani cewa take musu haƙi.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt a Najeriya.
Gaida Lamido Abubakar. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Social media duniyar matasa, miya da alƙairi kar miya da zamba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Sannunmu da arzikin sake kasancewa a cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Sunana Halima Abdulrauf, jagorar shirin. Madalla, kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon jiya, mun yi alƙawarin kawo bayani akan wata sabuwar manhaja mai suna Niger Chat da wasu matasa suka kirkiro a Najeriya, manhajar da ake kallo a matsayin wani mataki na sauya alƙibla daga dogaro kacho kan manhajojin da aka kirkiro a ƙasashen waje, idan aka inganta ta ta yadda za ta iya riƙa bayar da ababen da ake samu akan manhajoji irin WhatsApp, Telegram da dai sauransu. Jigo a sashen kere-kere na kamfanin da kirkiri manhajar Niger Chat. Niger Chat na bada ababen da ake bukata akan ta sakamakon yadda aka tsara ta iya gogayya da saura ire-iren su a duniya. Yanzu bari mu sada ku da babban daraktan NIDA, Dr. Kashifa Inuwa Abdullahi, wanda zai mana bayani akan wannan cigaba da aka samu ta bangaren basirar Niger Chat.
To, kamar yana ɗaya daga cikin abubuwan da muke kira our strategic pillars, promotion na local content. Wani tushe na ayyukan da muke yi na yadda a taimakawa ƙananan kamfaninnika na gida su rinka kirkiro irin waɗannan manhaja, saboda yan kika duba yanzu zaki ga yawanci manhaja din da muke amfani da su ba waɗanda aka yi a ƙasar nan ne ba. So amma in za mu samu mutanen mu su yi namu, zaki ga zai fi dacewa da mutanen mu da kuma abubuwan da muke. So kamar ita wannan manhaja da aka kaddamar, manhaja ce wanda ake kira su wato wani manhaja ce guda ɗaya, amma a cikinta akwai manhajoji dewa. Zaka iya yin waya, zaka iya yin chatting da ita, zaka iya yin game da ita, zaka iya siyan abubuwa da ita, zaka iya karanta labarai da ita. To duk abin da kake so kai in ka bude wannan manhaja zaka same shi a ciki.
To waɗanne matakai aka bi wajen samun haɗin gwiwa da NIDA don saura ƴan Najeriya su iya amfana?
To cikin watan April na shekarar nan, wato kamar wata shida da suka wuce, suka zo suka same mu akan suna da wannan tunani na abin da suke so su yi, wannan irin taimako za mu ba su. Muka ce musu to mu a dama muna nan ne saboda irin su, duk wani taimako da suke so za mu ba su. Suka zo da wannan tunani nasu, muka zauna da su, muka daidaita tunanin nan, aka saita shi, sannan aka fara kirkiro wannan abin. Muka yi ta gwaje-gwaje a cikin, muna taimaka musu yi wannan, ku kara wannan, ku rage wannan, har dai muka zo ga inda muke yau. Sannan kuma duka wani dokoki na Najeriya kamar harkar data protection duka sun yi complying with it. Na ga ba wai ba ma san karban abin da aka kirkiro ne a cikin gida ba, kowa yana son abu wanda is simple, wato yana da saukin yi. So wani lokacin za ki ga abubuwan da muke kirkiro a cikin gidan ba su da sauki sosai akan wanda aka yi a waje. To amma kamar wannan manhaja an tsaya an dudduba waɗannan abubuwa, don haka muna tabbatarwa duk wanda ya amfani da shi zai ji daɗin amfani da shi, sannan kuma mutane za su yi amfani da shi. Sannan su ma kuma kamfanin da suka kirkiro da mu hukumar mu ta NIDA za mu taimaka wajen wayarwa mutane da kai na amfani da wannan manhaja, da yanda za ta taimaka kuma a yi building shi wannan ecosystem, a samu an rungum wannan abun, mu ma a zo a ce a kasar duniya wata manhaja da aka kirkiro a Najeriya ga ta ma wa kasashe daban-daban ana amfani da ita.
Yaya za a fuskanci kai wannan manhajar a dukkan sassan Najeriya, ganin yadda ake kallon cewa ɗan ƙasar sun fi karkata ga ababen da aka kirkiro daga ƙasashen da suka ci gaba?
Ina ga ba wai ba ma son karɓan abin da aka kirkiro ne a cikin gida ba, kowa yana son abu wanda is simple, wato yana da sauƙin yi. So wani lokacin da ake ga abubuwan da muke kirkiro a cikin gidan ba su da sauƙi sosai akan wanda aka yi a waje. To amma kamar wannan manhaja an tsaya an dudduba waɗannan abubuwa, don haka muna tabbatarwa duk wanda ya amfani da shi zai ji daɗin amfani da shi, sannan kuma mutane za su yi amfani da shi, sannan su ma kuma kamfanin da suka kirkiro da mu hukumar mu ta NIDDA za mu taimaka wajen wayarwa mutane da kai na amfani da wannan manhaja, da yanda za ta taimaka kuma a yi building shi wannan ecosystem, a samu an yi rungum wannan abun, mu ma a zo a ce a ƙasar duniya wata manhaja da aka kirkiro a Najeriya ga ta ma wa ƙasashe daban-daban ana amfani da ita.
Ya kuma batun kara bayanan waɗanda za su riƙa amfani da Niger Chart?
So kamar yadda suka yi bayani, wannan yanzu an fitar ne abin da ake kira na gwaji ne aka kaddamar. Ana so mutane su gwada, su ba da shawarwari ta za a inganta abin, daga nan da next stage da za a zo za a duba kuma ta za a kara kamar abubuwan payment system, hada-hadar kuɗi wanda mutum zai iya buɗe wani asusun kuɗinsa a ciki, ka hada da bankinka duka abin da ka siya za ka iya biya. So wannan shi zai taimaka mutanen karkara, ya rage musu wannan kuma ya wayar musu kai, da kuma aikin da gwamnatin tarayya take yi na yanda za a ƙara bunƙasa harkar abin da ake kira broadband connectivity, inda duka faɗin ƙasar na a ce an samu internet mai kyau. To inda aka samu internet mai kyau zai sauƙaƙa amfani da wannan manhaja a ko'ina. To kamar akwai dokoki da ake bi na kamar data protection law, kare bayanan sirru, sun riga sun yi wannan, kuma za mu sa ido mu tabbatar sun ci gaba da kare wannan. Sannan kuma za a buɗe da mutane idan suna da wani matsala haka za su faɗa domin a taimaka musu a gyara musu. End-to-end encryption irin na WhatsApp akwai shi.
A baya-bayan nan dai aka kaddamar da manhajar Niger Chart a birnin tarayyar Najeriya, inda aka yi gwajinta da mutane uku ciki da waɗanda ke zaune a ƙasashen Kenya, Amurka da ma cikin Najeriya. To masu sauraro, gabaki ɗaya kuma anan za mu kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan muryar Amurka, ni Halima Abdulrauf ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Bi salam.
To an gaida Halima, yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kukan aiko mana ta email. Sakon Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki na jihar Bauchin tarayyar Najeriya ne na farko a yau. Yace sallam VOA Hausa. Zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga 'yan kasuwar mu da su ji tsoron Allah a kasuwancin su daina tsawwala wa al'umma, ganin yadda suke ƙara kuɗin kaya ba tare da wani dalili ba. Su daina boye kaya sai yayi ƙaranci su fitar da su suna saidawa da tsada. Da fatan wannan kira nawa zai kai ga kunnuwar da aka yi domin su. Sai kuma sakon Shehu Adamu Rijau ya ce, kamar jiya muka shigo shekarar 2023, gashi shekarar ta kusa zuwa ƙarshe. Tabbas a rayuwa ba za mu manta da irin raɗaɗin da muka ji ba a wannan shekarar sakamakon canjin kuɗi, inda za ka ga mutum da kuɗin shi amma ya kasa samun mai raba shi da su, duk da cewa kuɗi abu ne da kowa ke neman su ido a rufe. Allah ya kyauta. To yanzu kuma sai labarai a taƙaice.
To Aisha, birnin Khan Yunis da ke kudancin Gaza yana fuskantar lugudan wuta babu gaggautawa daga sojojin Isra'ila. Yayin da duniya ke fama da cuta, a yau Lahadi tattaunawar yanayi ta Majalisar Dinkin Duniya da ake yi a ƙasar Dubai ta mai da hankali ne akan illolin cuta da ke yaduwa ga lafiyar ɗan adam. Kana a jiya Asabar, shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya gode wa dukkan waɗanda suka taimaka wa Ukraine a yakinta da mamayar Rasha.
To iya bakin shirin namu kenan na wannan lokaci, sai kuma zuwa anjima a jimu da shirin mu na ƙarshe a wunin yau. Yanzu a madadin Baba Yakub Muƙeri da ya taya ni gabatar da shirin kuma ya haɗa shirin baki ɗaya, sai wacce ta sada mu da kukila, ni Aisha Mu'azu nake muku fatar ƙarasa wuni lafiya.